it's your voice knowledge. Say what rana masui zambarka. Say what rana ina mabangkwana. Say what rana bansam bangkwana. Say what rana ina yimbangkwana. Udeke ayaw may bangkwana. Say what rana rabuwa ba mutuwa ba. Teruwa rabari. Say what the rana rabuwa ba mutuwa ba. Dan uwa rabar raina ban san miyo rabuwa. Ban san miyo rabuwa. Ashe sabo yana da dadi. Amma in za a yi rabo da zafi. Gashi za mu yo rabo da juna. Amma na sani ni ban da makalaifi kace kaya fi in ka makabana ni dake a yau mi bangkwana sai wata rana rabuwa ba mutuwa ba dar uwa rabari ba ban san miyo rabuwa ban san miyo rabuwa ni dake a yau mi bangkwana sai wata rana rabuwa ba Don't go out of Berlin, but some of your rabua. But some of your rumba, Jesu, Chiaza, they punchy. Kiyo, Tauri, Kizo, Kisoki. What a rana in the ray, ray, say, Bachi. Hakashi, so a key in Zayla, Lachi. Why is I a barrua? Rabuwa ba mutuwa ba dar uwa rabari na ban san miyo rabuwa ban san miyo rabuwa ni da kai a yau ni ban kwana sai wata rana rabuwa ba mutuwa ba dan uwa rabari na ban san miyo rabuwa ban san miyo rabuwa ni da kai bangkwana sai wata rana rabuwa ba mutuwa ba er uwa rabarin